A jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya, an jima ana taka rikicin cikin gida a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya, inda a jihar ma ita ce babbar jam'iyyar adawa. Rikicin dai wanda ya sanadin gudanar da zaɓuɓɓukan fitar da ɗan takarar gwamna har sau biyu tsakanin Dauda Lawal Dare da kuma Ibrahim Shehu Gusau. Yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Sokoto ta kawo ƙarshensa, inda ta tabbatar da cewa Dauda Lawal Dare shi ne halattacin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara. Bayan da kotun ta yanke hukuncin, ɗaya daga cikin lauyoyin Dauda Lawal Dare, Barista Shehu Ajiya, ya yi tsokaci akan hukuncin da ta yanke.
Maganan da suke yi na cewa primary election ɗinmu ba mu ba da 21 days notice ba, kamar da yake cikin kundin tsarin dokar zaɓe ta Najeriya ta 2002. Yau kotun ɗaukaka ƙara da ke Sokoto ta bayyana abin yadda yake, inda take cewa primary election ɗinmu na biyu primary election ne wanda kotu ta ba da umarni, wanda muke ce ma court order primary, wanda yake yana da bambanci da primary election ɗin da muka yi na farko. To wannan idan kotu ta ce aje a sake, so zancen a sake ba ka wasu 21 days notice, shine wannan kotu ta tabbatar ta ce bai ma taso ba. So alhamdulillahi, a dalilin wannan ta ce abinda muka yi primary election ɗinmu da PDP ta yi na 23 of September, primary ɗin ya yi kuma ta tabbatar da Dauda a matsayin ɗan takarar gwamnan Zamfara a 2023.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin ɗayan ɓangaren na lauyoyin da ke tsayawa Ibrahim Shehu Gusau, sai dai sun yi ɓatan dabo bayan kammala zaman kotun, kuma na nemi su na rasa. Muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara, Muktar Ahmad Lugga, wanda ya halarci zaman kotun, shi ma ya tsokaci akan wannan galaba da jam'iyyar PDP ta samu.
Wannan abu da ya faru ba wai Dauda ne aka kawo ƙara ba, mutanen Zamfara ne aka kawo ƙara, kuma an kalubalanci democracy ne, kuma Allah ya tabbatar da gaskiya ta tabbata bisa ƙarya. Wannan abun da ya faru kenan. To saboda haka jama'a, muna fatar wannan zai zama mataki na farin wanda za a dawo ma mulki ma hannun talakan Zamfara.
Na yi ƙoƙarin neman waɗanda za su yi tsokaci a ɓangaren Ibrahim Shehu Gusau, sai dai abin ya ci tura domin dukkan wayoyin da na kira na mutanensa suna kashi. Da yawa magoya bayan jam'iyyar PDP da suka halarci zaman kotun sun nuna jin daɗi da wannan hukuncin, kamar yadda daraktan yakon neman zaɓe na Atiku Okowa a jihar ta Zamfara ya nuna.
Amma Allah cikin ikon shi ya nuna, shi ne mai iko, shi kan yi da ya so, don haka ya nuna ikon shi, ya bayyanar da gaskiya akan ƙarya. Kuma wannan kotu ta tabbatar da cewa lallai kotu ita ce mataki na ƙarshe da talaka zai nemi adalci kuma ya samu adalci.
Yanzu da wannan hukuncin, jam'iyyar PDP ta dawo tsaf cikin batun takarar gwamna a jihar Zamfara a zaɓen da za a gudanar a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.